بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na talata, yammacin 21 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekarar 1441, wanda ya yi da lissafin 14 ga watan Afrilu, shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine wato darasi na 6 cikin jerengen darussan da nake gabatar muku akan matashiyar mafarki daga Darul Harifin Salafiya Zaria Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria rahimahullah. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake cewa Askar. Idan ƴan uwa masu bibiya ba su manta ba, a darasi na 4 da na 5 mun tattauna akan watan ladubban kwanciya bacci da zikirori da abubuwan da shari'a ta karantar, wanda zasu taimaka wa mutum na farko tukuna wajen samun ladan biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, da kuma ambaton Allah a koyaushe. Sannan kuma su taimaka wajen samun bacci mai kyau da hutu mai kyau, da kuma nisanta daga munanan mafarkai. Allah ubangiji ka tsare mu. A wannan fitowa insha Allah za mu bada muhimmanci ne wajen yin tattaunawa a takaice akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban ta kusan sahabbai 10 mabambanta. Suka ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa wanda duk ya ganshi a mafarki, to da gaske ne ya ganshi, domin shedan baya iya kamantakekeniya da shi. Kamar yadda na ambata, wannan hadisi ne wanda kamar yadda Ibn Hajarin yake fada, da kuma wasu malamai a bayan shi kamar Al-Shaykhul Albani rahmatullahi alal jami', cewa wannan hadisi ne mutawatiri ma'an, saboda ya zo ta hanyoyi da dama, sahabbai kala daban-daban sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Ibn Hajarin a cikin Fathul Bari, cikin mujalladi na 12, ya kawo wasu daga cikin hanyoyin wannan hadisi, daga kamar riwaya Abu Huraira wadda tana cikin shi Bukhari din da Muslim, akwai kuma riwayar ainihin wato sahabi Ibn Mas'ud wadda yake cikin littafin Musnadul Imama, cikin littafin Ibn Majah, da hakanan da kuma hadisin Abu Juhaifa wanda shi ma Ibn Majah ne ya ruwaito shi, da kuma riwayar ainihin wato Ibn Abbas wanda yake cikin Musnadul Imami Ahmad Ibn Hanbal, da dai riwayoyi daban-daban waɗanda Ibn Hajar din ya ishara zuwa gare su. Kuma Shaykhul Albani shi ma ya tattauna akan su a cikin littafin shi na Silsilatul Ahadithis Sahiha, sinsu hadisi sahiha a lambar hadisi na 2729. Daga cikin lafuzan wannan hadisi akwai a cikin riwayar Imamul Bukhari daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, da yake cewa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi wa ru'ya al-mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa. Ana sike cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ganna a cikin bacci, to hakika ya gani, domin shaytan baya iya yin kama da ni. Kuma mafarkin mu'mini daya ne bisa 46 daga cikin sashi na annabta. Wannan Imamul Bukhari ya fitar da shi. Haka dai, har ila yau Imamul Bukhari ya sake fitarwa ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri, wanda alfazinsa shi kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne man ra'ani faqad ra'a al-haqqa fa inna ash-shaytana la yatakawwanuni, wanda ya gani to gaskiya ya gani, shedan baya iya shiga kamata, shine ma'anar la yatakawwanuni ay la yatakawwanu fi surati. akwai riwaya da Muslim ya karatu da ita daga sahabi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lish-shaytani an yatashabbaha bi, wanda ya ganni a cikin bacci to ya ganni ne da gaske, dan baya yuwa shedan ba zai yi ma shedan yayi kama da ni ba. To a cikin kamar na ambata akwai sirwayi da suka zo kamar a cikin Muslim din da wani karin cewa fa ka annama ra'ani fil yaqadha, wanda tana cikin ma abin nan wato musadar mustakhrid na al-Isma'ili kamar da Ibn Hajar din ya ambata, da kuma riwayar Ibn Mas'ud wacce da na ishara ga gare ta daga ta cikin littafin Tirmidhi da Ibn Majah da mustakhrid na Abu Awana da kuma makamantansu wanda suka zo da lafazin fa ka annama ra'ani fil yaqadha da kuma wasu lafuzza waɗanda ba wannan ba. Abu Dharrin shi ma yana da wannan riwaya wadda abin nan ta zo daga gare shi. To ga sunan dai riwayoyi ne mabambanta. To malamai na hadisi da malaman fiqhu da malaman tafsiri da malaman aqida da malamai daban-daban cikin malaman musulunci sun yi kokarin tattaunawa da kokarin fahimtar menene hakikanin abinda wannan hadisi yake nufi, wanda Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kwararo maganganu mabambanta kusan kala bakwai game da fassara hadisin, sannan shi ma ya tashi magana da sauransu. Haka Imam An-Nawawi a cikin sharhin shi na Sahih Muslim, haka Al-Qarrafi a cikin Az-Zakhira, haka nan kuma binna a cikin sharhin Al-Munawi a cikin sharhin sa da yayi littafin Adab Al-Mufrad da kuma abinna a cikin sharhin sa Amin na Shama'il, mutasar Shama'il yayi waɗannan maganganu da dama ya kakkawo su. Wannan abinna Ibnu Taymiya a wurare daban-daban a cikin da tafan shi mabambanta kamar a cikin Majmu'ul Fatawa, haka al-Imamu Ash-Shatibi a cikin Al-Ittisam, da wurare daban-daban da zaka samu maganganun malamai a kai wanda ba zai yiwu duka mu ainihin wato tattaro su mu tattauna akan su dalla-dalla a wannan bigire ba. Haka Al-Qurtubi a cikin Al-Mufhim sharhin Sahihu Muslim, wanda ya kawo magana akan cewa malamai sun yi sabani game da fahimtar wannan gaba, ya kawo maganganu mabambanta sannan shi ma ya tarjihin sa. Abin da nake so a ƙarshe kawai na takaita mana bayani game da shi shine cewa kamar yadda Ibnu Hajrin rahimahullahu yake faɗa da kuma wasu malaman ma cewa idan aka harhada maganganun malamai, abinda za a fita da shi daga ƙarke shine cewa galibin fassarorin da malamai suka yi suna komawa izuwa ga cewa wannan hadisi yana nufin matukar mutum ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarkin sa a kowane hali da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan mafarki baya daga cikin mafarki na barna, yana daga cikin mafarki ne na gaskiya, baya daga cikin mafarki na adghafu ahlam, yana daga cikin mafarki ne na ru'ya saliha wacce ba ta zuwa daga shedan sai dai ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abin da ke kara wannan karfi shine lafazin cewa faqad ra'al haqqa, ma'ana ya ga gaskiya, wato ya ga abin da gaskiya ne koda a zahiri bai ganshi to haka zai kasance. Dan haka Ibn Hajar yake cewa wal ladhi yadhharu li anna al murada man ra'ani fil manami ala ayyi sifatin kanat falyastabshir, wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci akan kowace irin siffa ya ga manzon Allah to yayi bishara, yayi lale marhaban da wannan gani, yayi murna yayi bishara, wa ya'lam annahu qada ar-ru'ya al-haqqa allati hiya min Allah, kuma ya san cewa ya ga mafarki ne na gaskiya irin wanda yake tahowa daga Allah. Lal batil alladhi huwa alhulm, hulm ba wai mafarki ne na barna wanda yake ake ce mishi hulm ba. Yace fa inna shaytana la yatamassalu bi, dan shaydan baya kama da ni. Wannan kaman ya tattara mana daukacin maganganu kala daban-daban da aka yi don kokarin fahimtar ma'anar wannan hadisi. Sannan al-Qarrafi cikin Adh-Dhakhira cikin juz'i na 13 shi ma ya faɗi maganganu kwatankwacin wannan, da yake cewa al-haqqu ma taqulu al-ulama wa huwa anna al-mudrak al-masalu la nafs al-haqiqa. Abinda malamai suke faɗa shine wanda aka gani a cikin mafarkin wato misali ne na gaske game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai shine hakikanin sa ba. Kaman kwatankwacin da in ka ga mutum a cikin wato hoto na bidiyo, kaga shine din kuma ba shine ba, domin shine dan wannan sura sace ta hakika, amma ba asalin jikinsa ne na hakika ba. To yace kaman haka ne ake ganin sa, marra a misali faqad, da aka hadisi na nufin marra a misali faqad ra a misali haqqa, wanda ya ga kwatankwaci na to kwatankwaci na gaskiya gani. Sannan sai Qarrafi da ya ci gaba da magana kuma sai ya kara yake cewa malamai sun ce la tasuhu ru'yatan nabiy sallallahu alaihi wasallam qat'an illa lirajulaini, bai inganta a ce wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ɗayan biyu. Mutum na farko shine wanda yake sahabiyun ra'ahu, sahabi wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi, to wannan ya gan shi dama ya san irin kamar shi, ya san irin halittar shi, da ya gan shi zai gane shi. Na biyu kuma wanda ba sahabi ba yace au hafibul li sifatihi hizban hasala lahu min as-sama'i ma yahsul lir-ra'i lahu alayhi salam min ar-ru'ya hatta la yaltabisa alayhi mithaluhu ma kaunihi aswada aw abyada wa shaykhan wa shaban, zuwa ƙarshen magana. Sai ce to sai kuma wanda ya karanta ya san kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda in ya gan shi zai gane shi, wannan haka ya tafi ma haka, wannan abu yake a cikin maganar da aka samu daga sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu, kamar yadda aka bada labari da kuma Ibn Sirin. Ibn Abbas ya kasance idan ka zo ka ce mishi ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce to faɗa mini me ka gani. Idan ka bashi labarin yadda ka gani, in ya tabbata yayi kama da shi, to sai ya baka sai ya tabbata maka da cewa lalle shi din ka gani. Amma da zaran ya ji wani abu wanda ba haka ba, ba zai yadda ba. To haka Ibn Sirin shi ma in aka ce mishi an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce maka sifli alladhi ra'aytu. Kaga ko Ibn Sirin shine Imamul Mu'abbirin, shine jagoran masu fasara mafarki. Da ka ce mishi haka, sai ya ce sifli alladhi ra'aytu, ba ni labarin wanda ka gani. Idan ka bashi labari ya ji siffar bai gane ta ba, sai ya ce maka lam tarahu, baka gan shi ba, ba annabi baka gani ba. Haka Ibn Rushd ya faɗa shi ma, kamar yadda yake cikin littafin Al-I'tisam na Imam Shatibi, kamar da Shatibi yake cewa walaysa ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani faqad ra'ani anna kullu man ra'a fi manamihi annahu ra'ahu faqad ra'ahu haqiqatan, ba wai kawai shikenan duk wanda yace ya ga annabi a mafarki sai a ce da gaske annabi ya gani ba, a'a bi dalili anna ar-ra'i qad yarahu marratin ala suwarin mukhtalifa wa yarahu ar-ra'i ala sifatin wa ghayruhu ala sifatin ukhra, dan ta yu kai kana iya cewa ka gan shi fiye da sau daya a siffofi daban-daban, kowa ne ya gan shi a siffa kaza, wani kuma ya gan shi a wata siffa daban da wannan. Wala yajuzu an takhtalifa suwarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wala sifatuhu, da kuma bai yiwa a yadda cewa siffofin annabi suna canzawa ko kamannin sa. Wa inna ma ma'ana al-hadith, da ka sai Shadibi yake cewa ma'ana hadisin man ra'ani ala surati allati khuliqtu alaiha faqad ra'ani, duk wanda ya ganna a bisa kamannin da Allah ya halicce ni akai to ya gani, domin shaydan bai iya shiga irin wannan kamannin, domin shaydan yana iya shiga kamannin sauran mutane. Kamar yadda muka ambata a baya cewa abinda ake cewa kuruwa shaydan ne ke shiga kamar mutum, wasu malamai suna ganin shaydanin da babban shaydan ke wakiltawa akan halakar da ɗaiɗawar mutane, shine ke zuwa ya shiga surar wani ya dinga zuwa mu mutanen wannan mutumin a mafarki musamman ga mutumin da ya riga ya rasu shine sai matar shi ko dan sa ko abokin sa ko wani nashi su dinga ganin shi a mafarki da surar da suka san shi sai zan wannan shedanin aljannin ne yake zuwa musu shine yake cewa fatarwa wallahu alam malamai ne suka faɗi wannan magana zaka wannan tace ta takeice wasu wani bangare wani sashi na maganar ainihin wato abin nan al-Imam Shatibi to hakan ne shi ma Mulla Ali ibn al-Qari ya faɗa a cikin Sharh al-Shama'il ya kawo wannan maganganu inda yake kore mayuwar cewa wasu suna ganin kawai sai dai a ce wannan gani yake banta da wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce gashi Ibn Abbas wanda suka zo suka bashi labari kamar yadda Ahmad ya ruwaito da Hakim ba wai waɗanda suka ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba a takeice jama'a wannan hadisi yana tabbatar da yuwar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki kuma idan mutun ya ganshi kamar yadda malamai suka ambata ko dai ya zama wanda ya riga ya san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ya rayu da shi to sahabi ne kenan to wannan idan yace ya ganshi to za a karba kai tsaye saboda ya san shi kuma ya ganshi kuma sahabbai sun taya mafarki suna ganin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama a bayan rasuwarsa sosai da sosai to wanda kuma ya zama ba sahabi bane wani mutum ne wanda ba sahabi ba idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana da ilimin wato gane kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma gane shi to wannan ma abin karbe ne daga gare shi idan ko bai da wannan ilimin bai san kamannin shi ba sai ya nemi malamai da suka san kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su gwada mishi yaya kamannin suke idan sai ya faɗa musu yaya kamannin yake idan ya iya bayani an gamsu sai a tabbatar mishi da cewa eh lallai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ka gani idan kuma ba haka bane to sai a ce mishi a Ibn Hajar a cikin tattaunawar da yayi ya kawo magana da wani mutum wato malami mai suna Ibn Abi Hamza ya tafi akai wanda magana ce mai rauni kwarai kamar yadda shi Ibn Hajar ya ambata cewa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ci gaba da tuna ya ce wai wani mutum ya bada labarin cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas ya tashi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi kuma ya je shiga gidan Maimuna yayi mata magana ta bashi madubi kuma sai ya ga manzon Allah din a ciki yace wannan shine fassaran fasayrani fil yaqza Ibn Adirin da kanshi yace wannan magana ce mai rauni sannan ya sake kawo magana daga shi Ibn Abi Jamra din cewa wasu malamai sun ce wasu daga cikin bayi na gari suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su zo su ganshi a farke idan suka ganshi kuma sai ya nuna musu hanyar da za su yi bisi abubuwa da sauransu Ibn Hajarin shi da kanshi yake cewa wa hadha mushkilun jiddan wannan magana ce mai rauni kwarai to an nake so ne mana ishara al-Imam Qurtubi shi ma ya inkari kwarai akan wannan isharar da nake so ne mana anan shine ishara akan na farko tukunna kafin mu je ga magana akan ganin shi a farki a mafarki din idan mutun yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma ga wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mishi yayi ko ya sanar da shi ko ya bashi wata shari'a to sai an gwada ta da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar a halin yana raye abinda ya dace da shari'ar to dama ba mafarkin ne ya tabbatar da ita ba idan kuwa bai dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to malamai suka ce wannan bai zama addini ga shi mutumin bai zama addini ga haƙƙin wani kamar yadda Ibn Hajar ya ambata dai a cikin Fathul Bari din can mujalladi na 10 domin addinin musulunci ya riga ya cika fadin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bai yiwa wani yazo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wani abu da sunan addini abinda Allah bai faɗa a cikin Al-Qur'ani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fada a cikin hadisan shi tabbatattu ba, to wannan ba za a karba ba. Da haka shi gani na mafarki ko da ya kasance gaskiya, to baya halasta haram ko ya haramta halas ko ya kawo wani sabon hukunci na shari'a wanda ba a sani ba, ko ya kawo wata sabuwar doka, ko ya zama wata hujja ko wani hanya na tabbatar da dalili ko na tabbatar da shari'a. Har ila yau Zarqani shi ma ya faɗi wannan. Malan fiqihu suka ce ba za a karɓi wannan agun shi ba saboda shari'a ta riga ta cika. To anan nake so na ishara akan cewa yana da kyau mu lura cewa ana samun bata tana biyo bayan irin wannan sakaci mai yawa, musamman a zamanin baya-baya da aka samu, kamar da shi Ibn Hazm ya ba da labari cewa akwai waɗanda suke cewa wai suna ganin Annabi ido bude kuma suna magana da shi kuma kaza kaza kaza. Ibn Hazm har yake cewa to idan aka ce haka kenan za a kirga su cikin sahabbai, za a ci gaba da samun sahabbai kenan har zuwa tashin alkiyama, kuma kowa zai zo duk abin da ya ga dama ya faɗa ya ce ai Annabi ne ya gaya mashi, kamar yadda muke gani a haka. Ibn Abi Hamza din ne ya ta kawo su da sauransu. Akwai wannan ma al-Bayanuni mai littafin Ar-Ru'a wal Ahlam shi ma kai dinga kawo irin wannan tarka-tarka da bayani akan cewa ai suwa na duwaliye ne suna ganin Annabi alaihi salatu wasalam duk sun da suka dama. To wannan ya bada kofa na samun karerai da dama, tun waɗanda suke yin karerai nan ana kallon su a matsayin shehunai da wasu ƴan zuhudu ko waliyai, har aka zo ma gama garin mutane ma da waɗansu ma waɗanda ba su da mutunci a cikin al'ummar da suke rayuwa da ita, ko wasu ma sun fi kama da ƴan damfara ko masu walawala, su ma sai su ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane kuma saboda mutane sun fi bewa falala fiye da ilimi, da kuma yaduwar jahilci fiye da yaduwar karatu da ilimi, yaduwar bata fiye da yaduwar shari'a, sai ga da dama daga cikin mutane sai su gasgata irin wannan karerai, kuma sai a yi ta cincirin do ana zuwa gun wata tsohuwa ko wani dattijo ko wata mata ko wani mutum ko wani wanda ya dan fara samun motsuwa da kwakwalwarsa, wanda zai ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karbo bayanai, ana karbo ko dai addu'a ko ana neman tabarraki, duk wannan batace da shiririta da rashin sanin inda addini ya sa gaba. Wanda duk yake son ya samu abin da zai samu albarka na daga karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ya tsinduma cikin duniyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nemi malamai da suka san hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karantar da shi waɗannan hadisai. Ga sunan burjik a cikin littafai ingantattu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da sauransu. Dan haka ba an san wani hukunci da a mafarki da wani zai ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mushi a yi kaza ko a yi sadaka kaza ko a yi ibada iri kaza, wannan ba za a ansa ba. To haka nan mafi kuma damuwa fiye da wannan shine dai maganar da muke ta yi, wanda zai ce shi ya ma ganshi ainihin wato ido da ido, wannan ba za a karba ba. Da haka kar mutum ya rudu da maganganun irin waɗancan mutane, kamar shi wancan Izzuddin al-Bayanuni, babu wani asaratin min ilmin akan wannan magana tasu, da rikaniya ce kawai da surutu da shaci fadi, babu inda za ka samu irin haka. Ya ta kawo mutane da maganganu na masu cewa wai suna gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Abul Abbas al-Mursi, irin su Shazili, da irin su Matubuli, da ire-iren waɗannan waliyai na sufaye da ɗan ɗariku, waɗanda har a yanzu zaka ga suna ba da zikirori, za su baka zikiri ko wata addu'a ko wani wuridi wanda zaka yi shi mai dimbin yawa, wanda za a ce maka in dai kai to daga ƙarshe zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma in kai din sai shedan ya zo ya riya maka cewa wai ka ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama, daga nan kuma shikenan sai ga mutun ya zama wani abu can daban, ya saki shari'a, ya kama wani abu na son zuciya, ko ya dauko wata tarka-tarka da sunan wai yanzu shi ma ai yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sai mutane su ta karban wannan shirita daga gare shi. Abinda nake so mu gane a nan ƴan uwa masu albarka, abinda yake da muhimmanci gare ka kai da kake rayuwa a wannan zamani na bayan baya, wanda babu raguwar abin nan wani burbushi na zamanin farko in banda biyayya. To abin da ya kamata shine ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bi karantawarsa, ka bi tafarkin sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su ta fuskar ibada da mu'amala da zikirori da zamantakewa da sauran abubuwa, ka kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan shi zai baka dama ka ci moriyar bin addini na gaskiya. Kuma insha Allah idan ka mutu, idan kin mutu, idan Allah ya yi mana rahama da gafara, to sai mu gamu da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda dama annabi yake faɗa cikin hadisin Muslim cewa za a zo ƙarshen duniya, za a yi wasu mutane waɗanda za su yi fatan ina ma da za su ba da duk abin da suka mallaka na duniya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Za su yi wannan fatan na cewa ina ma za su ba da duk abin da suka mallaka gaba ɗaya, dukiyarsu da ƴaƴansu da komai nasu su ga manzon Allah. Kamar yadda yazo a lafazin hadisin wanda Imam Muslim ya fitar da shi daga riwaya Abu Huraira, yace annabi ya ce man min ashaddi ummati hubban li nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda za su suka fi ƙaunata, daga cikin wanda suka fi ƙaunata a cikin al'ummata, annabi ya ce nasun yakununa min ba'di, wasu mutane waɗanda za a yi su a bayana. Muji wannan jama'a, ya ce za a yi su a bayana wanda yakununa ba'di yawaddu ahaduhum, ɗayansu zai yi fata yayi burin laura ani ina ma da zai ganni, in ya ganni din bi ahlihi wa malihi ya sadaukar da dukiyarsa da iyalansa dan kawai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka mu da muke rayuwa a wannan rayuwa ta yanzu, kowannen musulmi yana shirye da ya bada wannan fansa ta dukiyarsa da iyalansa da kansa ma kawai dan dai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma ya rawaito shi haka binna al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunnah, hadisi ne tabbatacce. To abin da ya kamata in kana so ka kama zan Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wai zaka je ka ce wani zikiri ne wanda shi annabin bai shi ba, wanda wani can ya zauna kawai ya tsara washi a bisa son zuciyar shi ko wani wahayi da shaytanin sai masa, sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bi karantawarsa, kai tasdidi, kai kai kokarin kusantuwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa da sunnarsa da bibiyan rayuwarsa da kwaikwayon salon rayuwarsa a cikin komai, a cikin ibada, a cikin mu'amala, a cikin wajibobi, a cikin mustahabbai, a cikin farillai, a cikin mu'amalar ka da mutane, a cikin kasuwancinka, a cikin rayuwarka, a cikin abin da ya shafi duniyarka da lahirarka, ka zama mai tausayi, mai hankali, mai haƙuri, mai riƙe amana, mai sakin fuska, duk ga sunan halaye da ɗabi'u da siffofi da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ya kamata ka riƙe. To idan ka riƙe su, ka riƙe salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka riƙe ibada, ka riƙe ainihin wato nagarta, ka riƙe ayyuka wanda suke da alaƙa da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan tafarki da kyakkyawan ambato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yi masa salati da neman tuba da neman shiga a wurin Allah subhanahu wataala, ta Allah ya baka gam da katar, sai ka ga ka samu tsira, kuma in ka tsira sai ka samu ganin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama. Allah ka samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka samu a cikin cetonsa, Allah ka samu daga cikin bayi waɗanda za mu samu rabauta da cetonsa ranar alkiyama. Allah ka ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja, ka bashi wasila ya Allah, ka bashi darajar da kai masa alƙawari. Allah ka sa mu shiga da imani. A takaice wannan kenan. Ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farki, wanda ya ganshi da gaske ne ya ganshi, amma wajibi ne abu hanyar da shari'a ta ce wajen tabbatar da shi din ya gani ko ba shi bane. Sannan babu wani abu da za a karba na sabo shari'a wanda wani zai ce yayi mafarkin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko manzo Allah ya shar'anta mishi wannan shari'a. Wannan shari'a ba za a karbe ta ba ga haƙƙin sa, balanta na ga haƙƙin wani. Sannan kuma wanda ya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido biyu a yanzu, to ƙarya yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai yiwa a ganshi ido biyu, ballantana kuma mutum ya ce wai yana ganin shi kullum, ko kuma shi bai taɓa ratsa ido ba sai ya ganshi, ko kuma a ce ga wani zikiri wanda za a ba wani wanda in yana yin shi wai zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan shaci fadi ne maganganu ne na waɗanda suke na mutaakhir sufiya sufiya ne na karshen baya sune suke yin wannan saboda damfara saboda su sanya mabiyansu a cikin wani rudani saboda aka ce maka ana ganin manzon Allah din kullun kaga za a zo a ce maka ya ce kai kaza ya ce ka kawo kaza ya ce kai kaza ya ce ka biya kudade kaza to sai ka dinga karba kaga wannan ya fi kama da irin abinda pastoci suke yi ma mutanen su a coci wanda za su ce Allah ya musu magana ya ce su yi kaza ya ce ka bada kaza sun je sun gana da Allah ya ce ka kawo dubu kaza za a fanshi dan uwanka da yake wuta da ire-iren waɗannan abu masu kama da drama ko shirin wasan kwaikwayo wanda zaka ga pastoci suna yi da shine kuma har aka samu wasu kuma na dangantuwa zuwa ga musulunci kuma suna yin irin waɗannan maganganu to gashi lokaci ya karato ya kawo ƙarshe dole zamu sanya abin nan aya anan sai Allah ya kai mu fitowa ta gaba inda zamu magana akan wasu daga cikin usul daga cikin ka'idoji gamammu waɗanda ake amfani da su wajen fassara mafarkaiya insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya gafarta mana zanubanmu Allah ya sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله